الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allahu subhanahu wataala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda sati da ya gabata ko darasin da ya gabata mun kai ga karshen suratul jin yau kuma insha Allahu tabaraka wataala za mu tashi farkon suratul muzammil yau muna daya ga watan zulhijja shekara ta 1445 hijriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma daidai da 7 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiyya insha Allah tabaraka wa taala za mu fara farkon wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa taala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fasarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زر عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا
طيب بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratul muzammil malamai suke cewa sura ce wacce take makkiya mana a makka aka saukar da ita sai dai ayoyi biyun karshe wadansu suke cewa sai dai ayoyin ukun karshe su ne kawai wadanda suke wato ba makkiya ba ibn abbas an rawaito asar daga gare shi cewa suratul muzammil sura ce wacce aka saukar da ita a makka sai dai ayoyi biyun karshe su ne waɗanda suke ba wato makkiya din ba su madaniya ne kuma tana da ayoyi guda 19 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil ya kai wanda kalluba kumul laila illa qalila ka tashi da daddare kai sallah sai dai dan kadan zaka rage baka sallata ba amma dukkanin dare tashi kai sallah gaba daya sai dai dan kadan zaka rage nisbahu kai sallah wato sai aka gaya masa kadan din nisbahu abinda zaka sallata shine ka sallaci rabin dare aw in qus minhu qalila ko kuma ka rage kadan daga cikin dare din dai kai sallah fiye da rabin dare a wizda أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الله تبارك وتعالى يقول كوكما كقارا أكباد زابي كوكما كقارا عليه أكم ونن أمرن دا أكما كنشي ونسبه أو ينقص منه قليلا دا أكتي ربي كوكا لجي كتن دا كتكي ربن سأل الله تعالى يقول أو زد عليه كوكما كقارا أكنسا شيوا نسبه ربن دلي أو ينقص منه قليلا كودا ربن ما كتن لجي كتن sai kuma Allah ta'ala ya ce auzid alaihi ko kuma akan rabin ka kara ko kuma akan abinda aka ce in ma bai kai rabi ba ka kara akan wanne yake nufi kaga ana magana akan me wato rabin domin da Allah ta'ala ya ce nisfahu ka tashi rabin dare kai sallah ma'ana ka sallaci rabin dare gaba daya aw in qus minhu qalila ko kuma ka rage kadan daga cikin rabin idan an rage kadan daga cikin rabi da kuma rabin wanne ne fi yawa kaga rabin yafi yawa to da Allah ta'ala ya ce auzid alaihi ko ka kara a kansa to akan wanne ake nufi wanda ka rage daga rabin ko kuma akan rabin wato ana magana akan rabin domin rabin shi yafi wanda aka rage din yawa tun aka ce ka kara kuma ana nufin wato aka ga baka abu da karami da babba sai aka ce amma dai in go dan kara musu ana nufin mai yawan duk da ke cewa nisfu din shine farkon magana nisfahu rabin sa kaga shi aka fara fada aw in qus minhu qalila shine na biyu to amma dai ana magana ne akan cewa ka kara akan rabin warattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani ainihin karantawa daki daki Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu sanulqi alayka za mu sauke akan ka sanulqi mana za mu jefa abinda ake nufi shine mai saukewa alayka akan ka qawlan thaqilan magana wacce take mai nauyi shine wato wahayin alqur'ani mai girma Allah ta'ala yace inna nashi'atal layli lalle lokutan dare wato sa'o'in dare hiya ashaddu wad'an su suka fi tsananin dacewa wa aqawmu qila kuma su suka fi wato bayar da ainihin zance mafi dacewa ma'ana karatun alqur'ani cikin dare yafi dacewa da hankalin dan adam a lokacin hankalin mutum yana jikin sa babu wata hayaniya wato a lokacin tunanin sa yana kan ma'anonin ayoyin da ke karantawa Allah ta'ala Allahu tabaaraka wa ta'ala yace inna laka fi an-nahari sabhan awila lalle inna laka lalle a gare ka kana da fi an-nahari da rana ayini kana da sabhan awilan kana da lokaci mai yawa wanda kake kai kawo tunda da rana ana kai kawo aje can to in dare yayi sai ayi salloli Allahu tabaaraka wa ta'ala a waɗannan ayoyi farko yace ya ayyuhal muzammil in aka ce muzammil shine mutazammil kamar mudaththir ne ana nufin mutadaththir ma'ana wanda yake lillibe da tufafinsa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka fara masa wahayi karan fari da ya ga mala'ika jibril dama da ya kusa shekara da ya kusan shekaru 40 sai ya zamto yana yawan san kadaita baya san shiga jama'a lokacin da ya kusan zama dan shekara 40 sallallahu alaihi wasallam yawanci ya fi so ya zama shi kadai ko a bayan gari tunda dama yana kiwon dabbobi to galibi sai ya tafi wato wani dutse a bayan garin Makka to yaje yana cikin wani kogo sai mala'ika jibril ya zo masa a lokacin zai zama annabi da ya zo masa sai ya ce da shi yayi karatu ya ce da shi ikra kai karatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana bi qari ni ban yi karatu ba ya sake matsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yayi karatu karshe dai suke masa wahayin ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam Allah tabaaraka wa ta'ala dai masa wannan wahayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida a tsorace a firgice saboda ya ga halittar da bai taba gani ba da ya zo a tsorace sai ya ce da matarsa Khadija yace da ita zammilini zammilini kililibe ni kililibe ni yace da ita naga wata halitta ne ina tsoron kada ta taba kwakwalwata ko kada ta taba tunanina saboda ban taba gani irin wannan abun ba nana Khadija ta lillibe annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana cikin tsoro sai ta ce masa kalla wallahi la yukhzika Allahu abada wallahi Allah ta'ala ba zai taba kunyata ka ba zai taba tozartar da kai ba saboda kai mutum ne mai sadar da zumunta kuma kai mutum ne duk wanda ya zo yana cikin mayuwacin hali ba yanda zai kana taimaka masa kana kuma taimakon mutane cikin sha'ani wato na kaka na kai saboda ka Allah ba zai taba tozartar da kai ba tunda wannan sune halayenka ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallama ta kai shi gurin baffanta ko dan baffanta mai suna Warqa Warqatu bin Nawfal ta kai shi gurin sa ya tambaye shi cewa me ka gani yace wata halitta ce girmanta sai ta yi wa duk duniya rumfa kuma yana magana da ni da ya gaya masa irin abin da ya gani sai Warqa ya ce da shi ai wannan da ka gani sunansa annamus wato ɗaya ne daga cikin sunayen mala'ika jibril yace kaga wannan namus din shine wanda ya sauka ga annabi Musa alaihi salam shi yake zuwa wa annabawan Allah da rayuwa a wato da ainihin wahayi sai Warqatu bin Nawfal yace ina ma lokacin da za a kore ka daga nan garin ina raye da zan taimaka maka in ji wannan dattijan mai suna Warqa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsorata ya sake cewa wato ya sake tsorata yace amukhrijiyahum yanzu su mutanen garin nan namu fudda ni za su yi su kore ni yace ai duk wanda ya taba zuwa da irin abin da zaka zo baya zama lafiya da mutane yan kadan ne za su fara yadda da shi tukunna saboda mutane sun saba da gargajiya sun saba da yin kaza sun saba da yin kaza kai kuma zaka zo ka ce kaza haramun ne kaza ma a bar shi ba kyau saboda ka ba za ku shirye ba za su kore ka ana nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara da'awa aka tsane shi yan uwansa ma suka raba gari da sauransu Allah ta'ala ya ce tashi ya koma garin Makka a garin Madina saboda ka da yallulluba da ya ce wannan Khadija wato inam Khadija ta lullube shi to Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluba Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce kumil layla illa qalila ka tashi kai sallah da daddare sai dai dan kadan zaka bari karan fari a musulunci yin sallar dare wajibi ne yin sallar dare dole ne farilla ce karan fari a musulunci ba a farallanta yin salloli guda biyar da muke a yi ne ba karan fari kawai abinda Allah ta'ala ya ce shine wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu biyayya gare shi kuna masu kaskantar da kai saboda a da yanda ake yi idan mutum ya ci abinci ko in ya huta kawai sai dai tashi kama sallah shine umarnin ba maganar sai an jima ba maganar kaza kawai Allah ta'ala ya ce ku tashi ku bautata wa Allah kuna masu biyayya ga umarninsa kawai ko da yaushe kaga mutum kawai sai dai dan wani uzuri tsaye da shi ko zai dan yi wani abu ko zai yi kaza yana gamawa sallah aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbo salloli guda biyar shine aka sanya sallolin farilla guda biyar Allah tabaaraka wa ta'ala yan murci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa qumil layla illa qalila ka tashi kai sallah da daddare sai dai kadan zaka rage nisfahu wato rabin sa aw inqus minhu qalila ko kuma ka rage kadan zuwa ga ainihin wato 1/3 aw zid alaihi ko kuma ka kara akan rabin ma sai ya zamto me wato rabi da sulusi rabi da rabin rabi ko ka sallaci wannan Allah tabaraka wa ta'ala da yi wannan umarni annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake tashi da dare ta sallah har kafofinsa su kukkumbura su rika tsatsagewa sabai su ma haka da safa wannan ya fito gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ka duba kafata ta kumbura manzana ce nima ka gatawa umarnin da yake nan Allah ta'ala cewa qumil layla illa qalila haka Allah ta'ala ya umarni saboda ka mu ci gaba sai da aka yi shekara da wato wannan aya sai da aka shekara sannan karshen ayar ya sauka fadin Allah ta'ala faqara'u ma tayassara min alquran alima Allahu an sa'a alima an sayakuna minkum marada Allah tabaaraka wa ta'ala ya san cewa daga cikin ku akwai wanda za a samu ba su da lafiya ma waɗansu kuma sun fita tal'a wa sun fita fatauci saboda sai Allah ta'ala ya ce faqara'u ma tayassara min alquran ko karanta abin da ya sauka karshen ayar dai wato surar sai aka wato sassauta cewa ayi sallah abin da za a iya yi cikin dare amma ba farilla bane a sallaci dare gaba ɗaya ba kuma bayan an yi shekara guda tukunna sannan aka saukar da wancan Allahu tabaaraka wa ta'ala yace awizid alaihi ko ka kara akan wannan an rawaito wani hadisi ta ainihin Zurara dan Abi Aufa daga Sa'id dan Hisham sai dan Hisham yake cewa naje gurin nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nace da ita ya ummul mu'minin nace yake uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha yace an bi'ini ar rasul an khulqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki bani labari dangane da halayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha sai tace da Sa'id dan Hisham tace da shi bakka karanta Qur'ani ne yace ina karantawa sai tace to ai Qur'ani shine halayyarsa sai yace sai na sake tambayar ta to yaya yake yin sallah da daddare sai ta sake cewa da ni bakka karanta Qur'ani ne baka karanta fadin Allah ta'ala ya ayyuhal muzammil ba yace sai nace ina karanta wannan sai Nana Aisha tace da shi fa inna Allah aftarada al-qiyama fi awwal hadhihi sura Allah tabaaraka wa ta'ala ya faralanta yin wato tsayuwar dare a farkon wannan sura faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tashi yana yin tsayuwar dare, haulan wa ashabuhu haulan, shi da sahabbansa tsawon shekara guda haka suka yi suna yi, hattan tafakhat qadamahum, har ya zanto kafafunsu suna tsatsagewa. Take cewa wa amsakallahu khatimataha 12 shahran fi sama, Allahu tabaraka wa ta'ala ya rike ayoyin ƙarshen wannan sura, cikon wannan sura a sama tsawon watanni 12. Summa anzalallahu takfifa, sa'annan sai Allah ta'ala ya saukar da sauki, fi akhiri sura, hadhihi sura, a ƙarshen wannan sura, fasara qiyamul layli tatawwu'an ba'da al-farida, sai ya zamto sallar qiyamul layli ta zamto nafila ce bayan farilla, ba farilla bace ba a yanzu. Allahu tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, wa rattilil qur'ana tartila, Allah ta'ala ce ka bayyana alqur'ani haqiqanin bayyanawa. Ibn Abbas yake cewa ma'anar wa rattilil qur'ana tartila ay bayyinuhu bayanan, ka bayyana qur'ani ainihin bayyanawa. Wasu suke cewa wa rattilil qur'ana tartila, kamar Hasan al-Basri yake cewa iqra'ahu qira'atan bayyina, ka karanta shi karantawa bayyinanniya. Haka nan Mujahid yake cewa ana nufin ka karanta Qur'ani haqiqanin karantawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama an tambayi Qatada dangane da, wato Qatada yake cewa an tambayi Anas dan Malik cewa yaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin karatu, sai yake cewa yana yin karatu ne, wato anashin ya muddu, yana yin maddan maddan, yana jan wato karatu, yace yana cewa bismillahir rahmanir rahim, yace haka yake, haka karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake. Allahu tabaraka wa ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka karanta qur'ani, wato haqiqanin karantawa, ko ka bayyana qur'ani haqiqanin bayyana shi. Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan, Allah ta'ala yace lallai inna lallai mu sanulqi alayka, za mu saukar a kanka, sanulqi alayka, za mu saukar a kanka, qawlan thaqilan, magana ko zance wanda yake mai nauyi. Alqur'ani yana da nauyi. Hasan al-Basri yake cewa zaka iya samun mutum ya haddace alqur'ani amma saboda nauyinsa sai ya kasa aiki da shi. Yace shine ma'anar inna sanulqi alayka qawlan thaqila, gashi yana da saukin haddacewa saboda Allah ta'ala yace walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir, yace lalle mun saukaka shi ga wanda yake bukatar ya haddace, ko wanda yake bukatar wa'azatuwa. To amma zaka iya samun mutum ya haddace, ko ya haddace wasu adadin ayoyi, ko ya fahimci ma'anonin wasu ayoyin, amma kuma aiki da su ya zama masa aiki. Hasan al-Basri yake cewa wannan shine ma'anar qawlan thaqilan, cewa qur'ani magana ce wanda take mai nauyi. Qatada yake cewa qawlan thaqilan kuma ana nufin wato farlai da suke cikin umarnin Allah ta'ala, suke cikin qur'ani, farlai da suke cikin alqur'ani wato suna da nauyi, shine ma'anar qawlan thaqilan, zance ne wanda yake mai nauyi, tunda akwai umarni, akwai hani, akwai halal, akwai haram a ciki, to lura da waɗannan ka'idoji akwai nauyi bisa ainihin bayi. Shine Allah ta'ala yace inna sanulqi alayka qawlan thaqilan, lalle zami wahayi akan ka, zamu saukar maka da magana wacce take mai nauyi. Akwai abin lura dangane da wannan aya da watanta makamanciyarta da take cikin suratul insan, fadin Allah ta'ala inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na badalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Wato dangane da wannan aya ta cikin suratul muzammil da kuma waccar ayar ta cikin suratul insan, akwai abin lura kware da gaske. Ma'ana fadin Allah ta'ala inna sanulqi alayka qawlan thaqilan, qawlan thaqilan din nan kamar da yazo irin wannan wazani na tanwini. To kuma waccar ayar inna ha'ula yuhibbuna al'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqilan, ita ma thaqilan irin wancan wazanin din, wanda suke susu biyu ne kawai wanda suka zo da irin wannan wazan din a kuma kalmar athaqal wato kalmar nauyi a cikin alqur'ani mai girma malamai suke cewa lalle akwai abin lura cikin wannan ma'ana da Allah ta'ala ya siffata alqur'ani da cewa shine qaulan saqilan ya kuma siffata yinin alqiyama da cewa shine yini shi ma yawmin saqilan shi ma yini mai nauyi Allah ta'ala ya ce inna haula'i lalle waɗannan yuhibbuna al'ajila suna son duniya ita ce mai gaggawa wa yadharuna wara'ahum suna kyalewa suna mancewa a gaban su nan gaba yawman saqilan suna kyale suna mancewa da wani yini wanda yake mai nauyi Allah ta'ala ya siffata alqur'ani da cewa zance ne mai nauyi ya kuma siffata yinin lahira da cewa yini ne wanda yake mai nauyi saboda abin da yake ciki na binkice da tashin hankali da kuma tonan asiri sai malamai suke cewa wannan abin lura cikin waɗannan ayoyi shine duk wanda yake son wanyewa lafiya a yawman saqilan a yini mai nauyi to yi riko da karantarwar zance mai nauyi mana wanda yake so ya gama lafiya ya hadu da Allah lafiya a yini mai nauyi to yi riko da karantarwar zance mai nauyi shine mai alqur'ani mai girma ina fata an gane inna sanulqi alayka qawlan saqila sai Allah ta'ala yace inna haula dan ya zo cikin hadisi wanda yake ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa lalle Haris dan Hisham ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulullah kaifa yatika al-wahyu ya ya wahayi yake zuwa maka inji shi wa Hisham al-Haris dan Hisham yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta yaya wahayi yake zuwa maka ne ya Rasulullah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hayanan ya atini fi misli salsalatil jars yace wani lokaci wahayi yana zuwa min kamar ana buga karfe ne mana kamar karar karfe yana haduwa da karfe haka yake zuwa min inji wata kara ta zo da karfi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa ashadduhu alayya wannan kuma shi yafi tsanani daga cikin nau'ika na wahayin da yake zuwa min fa yafsimu anni idan irin wannan kalar yazo zuwa mala'ika yazo da irin wannan tsarin da wannan yanayin yake cewa kawai sai gumi ya faso min inji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qad wa'aitu ma qala wa hayanan yatam wa qad wa'aitu ma qal sai kuma na gane na fahimci abin da mala'ikan yazo ya wahayin sa gare ni wa hayanan yatamassalu liyal malaku rajula wani lokaci kuma sai mala'ikan ya zo min a misalin mutum kamar yadda ya zo cikin hadisin wato da aka rawaito daga Umar Allah ya kara masa yarda cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idh tala alaina rajulun shadidul bayad thiyab shadid sawad sha'ruko la yura alaihi athar safar wannan mutumin da ya zo mutum ne kuma mala'ika ne ko karshen kamar yadda karshen hadisin yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutumin ya tausaye yace atadaruna man sa'il shin kun san waye yazo yayi tambayan nan kuwa suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai yace fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum saboda kuma mala'ika jibril wani lokaci yake zo a siffar dan adam kamar yadda kun bayani ya gabata yana zuwa a siffar wani sahabi da yake ce da shi dahiyatul kalbi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani lokaci sai yazo min a siffar mutum fayukallimuni yazo ya min magana fa'ai ma yaqul na fahimci abin da ya gaya min qalat aisha na aisha tace wa laqad ra'aytahu yanzilu alaihi wahyu fi yawmi shati ashadidil bardi na aisha tace na taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko na kan ga Annabi sallallahu alaihi wasallama idan mala'ika jibril yazo masa da wahayi a yini wanda yake ana tsananin sanyi idan yazo ya masa wahayi tace fayafsimu anhu sai naga ya fashe da gumi idan naga ana tsananin sanyi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fashe da gumi to sai na fahimci cewa mala'ika jibril yazo ya masa wahayi so da alqur'ani kaga me qaulan saqilan ne Allahu tabaaraka wa ta'ala yace inna nashi'atal layl lalle kaga wannan fa wahayi ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi gumi saboda ka duk wanda yake so ya haddace alqur'ani ko ya fahimci alqur'ani sai ya bada lokaci sai ya sha wahala sai ya rage bacci sai ya yi kaza sai ya yi kaza na fata gane na dukkanin wahalhalu za ga mutun ya bar garinsu, an dauki yaro an kai shi makaranta, an kai shi makarantar hadda ya wuni yana jin yunwa, ko an kai shi makarantar allo ya bar garinsu yaje yana roƙar mutane abinci, yana bara yaje ya dauko mako a kai ya kawo, wani lokaci takalminsa ya tsinke, wani lokaci an bashi da takalmi, da safe ya dafa gajala, lokacin da ake samun wake ne ya dafa ta yi tsami, haka zai ci abinci, duka dai waɗannan kaga kaulan taqila ne yake ne saboda nauyin alqur'ani din. Allahu tabaraka wa ta'ala yace inna nashi'atal layli, lalle wato lokutan dare, sa'annin dare, lokaci na cikin dare, hiya ashaddu wad'an, wannan su suka fi tsananin dacewa, lokacin da jin mutun da ganinsa da tunaninsa yana jikinsa, lokacin bai damu da wani kai kawo ba, babu kuma karar komai a lokacin, gari ya shiru, to lokacin da mutum yake karanta alqur'ani mai girma cikin dare zai ji yana samun nutsuwa, hankalinsa yana jikinsa yana kuma iya fahimtar ma'anonin ayoyin da yake faɗa. Amma wataƙila da rana saboda ainihin hayaniya ko kuma yana da wani uzuri yana so ya je yi kaza dare karfe kaza, zaka samu yana karatun amma tunaninsa yana guri kaza, saboda haka ba lalle ya rika kula da ainihin ma'anonin ayoyin ba. Allah ta'ala ya ce wa aqawmu qila, kuma su suka fi dacewa da ainihin wato zance, ma'ana su suka fi wato lokacin dare shi yafi dacewa da abinda mutum yake faɗa ya fahimce shi. Inna laka fin nahari sabhan tawila, lalle adad wato da rana kana da ainihin kai kawo mai tsawo, da rana mutum yana da uzuri ya kai ya kawo ya yi kaza da rana, amma da dare zaka samu yanzu lokaci ne dama na hutun bayi, lokaci ne na ayi bacci a kuma ibada ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Na'am.
Wa isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
Na'am.
Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا.
طيب بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى يشي واذكر اسم ربك كأنبتشي سونان أبنججنك ككالي تاشكينا وتبتل إليه تبتيلا كما كي إخلاصي كي إبادة غريشي إبادة غريشي وتبتل إليه تبتيلا wato ka yi ibada gare shi shi kadai tabatilan, wato ibada ta ikhlasi wanda ke shi kadai kake nufi ba wani kake nufi ba. Rabbul mashriqi wal maghrib shine ubangijin wato al mashriq, ubangijin gabar da kuma yamma, ma'ana duk abin da yake gabar daga nan har gabar da gabar din kanta da abin da yake tsakankanin gabar da yamman shine ubangijin su. La ilaha illa huwa, babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai shi subhanahu wata'ala. Fattakhidhu wakila, Allahu tabaraka wata'ala ya ce to ka riƙi Allahu tabaraka wata'ala a matsayin wanda ka mayar komai shine wakil, wato wanda ka dogara gare shi ka miƙa wa komai subhanahu wata'ala. Wasbir ala ma yaquluna, ka kuma yi haƙuri ka jure bisa abin da suke faɗa. Wahjurhum hajran jamila, ka kaulace musu kaulacewa wacce take mai kyau. Allahu tabaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhkur isma rabbika, ka ambaci sunan ubangijinka ta hanyar kadaita shi da kuma girmama shi. Wa tabattal ilayhi tabtilan, ka kuma yi ikhlasi gare shi hakikanin ikhlasi, ka bautata masa hakikanin bautata masa subhanahu wa ta'ala. Rabbul mashriqi, Allahu tabaraka wa ta'ala shine ubangijin wato mahudar rana, al mashriq shine gabas inda rana take fitowa, wal maghrib kuma shine inda rana take faduwa. To ana nufin shine ubangijin gabar da yamma da abin da ke tsakankanin gabar da yamma din, komai nasa ne, kowa kuma nasa ne subhanahu wa ta'ala. Idan kaga an ce da guri kaza na wane ne, to wannan Allah ta'ala ya bashi ne kafin lokacin da Allahu tabaraka wa ta'ala zai gaje kowa da komai. Tunda za a wayi gari mai komai din da yake da komai a duniya ya mutu, wanda zai gaji komai din da mai komai yake da shi shi ma ya mutu. Saboda ka sai ainihin mai komai da kowa da komai subhanahu wata'ala, wanda yake bayya mutuwa wanda yake barci da ƙarshe subhanahu wata'ala shi zai gaji komai dama komai nasa ne. Allah ta'ala yace rabbul mashriqi shine ubangijin wato gabas wal magharibi da kuma yamma, la ilaha illa huwa babu abun bautatawa bisa ga cancanta sai shi, fattakhidhu wakila ka riki Allahu tabaraka wa ta'ala a matsayin wakilan, wana wanda zai tsaya akan al'amuranka, wanda ka mika masa al'amura shine wanda yake wakilan. Malam yace shine qayyiman bi umurik, wanda zai tsayu ya lura da al'amuranka subhanahu wa ta'ala shine wato al-qayyum. Wanda yake al-qayyum din kuma me, la ta'khudhuhu sina wala nawm, shi al-qayyum ne bacci ko gengedi bai ya kama Allahu tabaraka wa ta'ala. Shine Allah ta'ala yace fattakhidhu wakila ka rike shi a matsayin wanda ka mayar masa al'amura ya tsaya maka ga ainihin al'amuranka. Babu wanda zai iya tsayawa dangane da al'amuran bayi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi bawa da kansa idan an kyale shi da kansa ya kula da al'amuransa shi nasa na kansa bai isa ba ballanta na wani. Kai da kanka sai ka ji ba ka da lafiya wani lokaci, me ya same ka? Wallahi ma dai ban san me yake damuna ba, amma kawai sai in ji jikina ba ƙarfi, sai in ji kaza, me ya faru? Ban sani ba. To fa jikinka ne, kai ma baka sani ba? Kai ma baka sani ba. Cikinsa ya ɓaci, me ya faru? Wallahi kawai na tashi dai haka. Kaga kenan Allahu tabaraka wa ta'ala shi yake da iko akan kowa, a karan kanka, a jikinka, kai da kanka baka san me zai faru da kai ba. Idan ya faru kuma baka san ma ya aka yi kaza ya faruwa, sai dai wataƙila kaza ya faru ka gane sabab ɗin faruwar kaza shi ne abu kaza, amma wa ya sa abin ya faru shi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Yaushe ka girma, yaushe girman ya shiga jikinka baka sani ba. Ya aka yi ka zama haka, gemu ya fito maka baka san ran yaushe fara fitowa. Ya aka yi haka baka sani ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fattakhidhu wakila, ka rike shi a matsayin wakilan, mana wanda za ka mayar komai gare shi, komai ka jingina shi gare shi subhanahu wata'ala, shi yake da ikon yi. Idan bawa ya yi tunani, idan ka duba halittar kanka kai kaɗai, ya kai ka wa'azattu, ya kai ka bautatawa Allah tabaraka wata'ala shi kaɗai ba tare da tunanin kowa ba, domin shi kowa ɗin nan ba shi da abin da zai baka na lada, ba shi da komai da zai baka. Ko a duniya ba shi da ikon ya azurta ka, Allah ta'ala shi yake azurta bai. Idan ka duba kanka yau sai ka je kai aski sati ɗaya, sati biyu su ma ta dawo, wata ɗaya wata biyu ta sake dawowa, ka hannunka ka ga gashi a jiki, ka za ka ga gashi in ka aske kuma bayan kwanaki kaɗan ya sake dawowa. Amma fa inda za ka ɗauki wani abu mai kaifi ka tona kan naka ko hannun naka ko inda gashin yake fitowa, ka tona gurin ka ga ina damin gashin nan da yake fitowa, ki bari na cire shi daga saiwarsa, sai ga babu damin gashin. Ko akwai ɗaurukan gashuka a cikin kawunan mutane? Babu. Ko akwai wanda taɓa ganin curin gashin da yake jikinsa shi ne yake fitowa? Babu shi. Inda za ka ji rauni a hannunka inda gashi yake fitowa, sai ga gurin ya yanke kuma ƙasan babu ainihin wato inda gashin yake a ɗaure. Wanda a ɗabi'ar ɗan adam, idan yanzu kana cikin masallacin nan ka biya wani igiya ko waya ya riƙe yana tafiya yana tafiya, to wannan yana gwada me? Gamman yana cikin nan ne, kuma gamman yana da yawa, ya fa tsallaka titi fa har yanzu bai ƙare a ce lalle katan gammo ne. Wannan abin da yake gudana kenan yana ɗan adam. Amma Allahu tabaraka wa ta'ala ikonsa ne ya sa gashin ya fito a yi ta askewa daga ran da aka haife ka zuwa yanzu. Gashin da aka aske inda yana nan gaba ɗaya da tsawonsa ya kai tsawo ƙwarai da gaske, kuma babu ɗaurin safa a ciki, kawai wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala. To wajibi ne akan musulmi ya riƙa yin tunani, ya riƙa yawan yalwata tunaninsa ga irin abubuwa irin waɗannan, yaya aka yi haka, yaya aka yi haka, sai ka koma zuwa ga cewa Allahu tabaraka wa ta'ala shi ne ala kulli sha'in qadir, shi ne mai iko akan komai subhanahu wa ta'ala. To shi ne kuma wanda ya zama ya cancanta, ya zama wajibi a kanka an tattakhidhu wakila, kamar da Allah ta'ala ya ce fattakhidhu wakilan, ka rike shi a matsayin wato wanda zai tsaya maka da al'amuranka. Wasbir ala ma yaqulun, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir ala ma yaquluna, kayi hakuri bisa abin da suke faɗa cewa kai ka kirkiro ba wahayi Allah ya maka ba kai ba annabi bane a mawaki ne a kaza Allah ta'ala ya ce wasbir ala ma yaqulun kayi hakuri bisa abin da suke faɗa wahajirhum hajaran jamilan ka kaurace musu kauracewa wacce take kyakkyawa wannan shine umarnin Allah ta'ala karan fari amma wannan aya tana daga cikin ayoyin da malaman suke cewa an shafe ta dama qur'ani akwai ayoyin da suke an shafe su an kawo su a madadin su wa'in su an shafe su kuma ba a kawo su ba waɗansu kuma an shafe karatun su amma dai hukuncin yana nan Allah ta'ala yace ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah tabaaraka wa ta'ala yace ma nansakh min ayatin aw nunsiha babu wata aya da zamu shafe ta aunin su ya koma mantar da ku karatunta to na'ati bi khairin minha aw mithliha zamu sauko da wacce take tafi wannan din alkhairi ko kuma wacce take kwatankwacin wannan ma'ana Allah ta'ala ya gwada cewa qur'ani akwai ayoyin da suke an shafe su to saboda wannan aya wasbir ala ma yaquluna wa hajirhum hajaran jamila kayi hakuri akan abinda kafirai suke fada mushrikai ka kaurace musu kauracewa mai kyau mana kada ka yake su to ayar ta magana akan cewa ka yake su ta shafe ta Allah ta'ala yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq Allah tabaaraka wa ta'ala yace ka yake wadanda suke ba su imani da Allah da ranar lahira ba ba su haramta abinda Allah ta'ala ya hana ba ba su kuma wato haramta gurin da Allah ta'ala ya sanya zama to harami ba basa yin ainihin addini kamar da Allah ta'ala yayi umarni Allah tabaaraka wa ta'ala ce qatilul ladina ka yaki wadanda la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir basi imani da Allah da yinin lahira ba kaga waccar ayar kuma ta ce me wasbir ala ma yaquluna wa hajirhum hajaran jamila saboda haka wacce ta magana akan cewa a yaki mushrikai to ita ta shafe waccar Allah tabaraka wa ta'ala yace dharni wal mukaththibina qulin na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace wadharni wal mukaththibin Allah tabaraka wa ta'ala yace kyaleni da waɗanda suke masu ƙaryata ka masu ƙaryata manzancinka ka kyaleni da su wato su ne waɗanda suke wato ainihin kafirai manya-manya wato shugabannin ainihin Qurayshawa waɗanda aka kashe su a ainihin yakin Badar Allah tabaraka wa ta'ala yace wa mahilhum qalilan ina jirkinta musu ne kadan ma'ana dan kadan koda rayuwar mutun ta kai shekara 1000 za daga baya za ta zamto mai yar kadan ce wa mahilhum qalilan ina jirkinta musu ne dan kadan ka jirkinta musu dan kadan ko ina jirkinta musu dan kadan ma'ana koda shekara ta kai wato rayuwar ta kai shekara 100 ko shekara kaza ko shekara kaza karshe dai tunda za ta kare ta zamto mai rayuwa ce wato yar kadan komai tsawon rayuwar mutum za a wayi gari babu shi shi sa annabi Musa alaihi salam yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aika mala'ika Jibril zuwa gare shi cewa wato ya aika da malakul maut afwan ya aika da mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa alaihi salam cewa ya je karɓo ransa to kuma su annabawa gaba ɗayan su in an zo daukar ransa sai an biwa annabi zabi in dai annabi ne sai an bashi zabi a dauka yanzu ko ba yanzu ba da mala'ikan mutuwa zo gurin annabi Musa alaihi salam sai yace an aika shi ne karɓo rayuwar sa annabi Musa alaihi salam sai yadda ki wannan malakul mautu da ya koma sai yace da Allah tabaaraka wa ta'ala ka tura ni zuwa ga bawan da baya san mutuwa yace to ka koma ka je ka ce masa ya samu saniya ya dora hannayensa akan fatarta adadin gashin da hannayensa suka rufe na bayan saniyar zai rayu adadin shekarun wannan gashin ka duba gashin saniya fa yanda yake wannan a jikin wannan yan kananu kuma inda zaka dora yatsa daya a jikin sa gashi ne zaka rufe suna da yawa balantana hannunka gaba daya ka rufe ka sake daukar wannan ka rufe Allah ta'ala ya ce ka ce da mala'ika Jibril ka ce da annabi Musa ya dora ya ce da malakul maut ya dora hannayensa akan fatar sa ne ya sa Musa ya dora hannayensa adadin gashin da ya rufe to adadin shekarun da zai kara a duniya kaga suna da yawa kware da gaske kuma fa wannan hannu irin na annabi Musa alaihi salam ka san duniya kuma ana raguwa ne mana girman mutane yana raguwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an halicci annabi adam alaihi salam wa uluhu 60 zira'an tsayin sa zira'i 60 tsayin annabi adam alaihi salam amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa halitta ba a gushe ana rage halitta ba har a tashi alkiyama ma'ana ana rage mata girma ana rage mata girma har ya zamto a zo tashin alkiyama mutane ba su da tsawo sosai kaga lokacin annabi adam tunda shi zira'i 60 ne kaga yana da tsayi kwarai da gaske bi tsayin mutum a yanzu fa zaka ga bai fi zira'i nawa zira'i 5 zira'i 6 dogo kenan fa wani ma zira'i 4 wani abu kamar cin haka na fata an gane amma zira'i 60 wannan annabi adam kenan alaihi salam ko abin da ake faɗa cewa a tatsuniya a ce ai dan tatsuniya ce cewa ai adawa ko samudawa ne akwai wani mai irin wa'azin nan ana saka shi haka a zaka ji wasu suna saka shi a wayoyi a ce wai wai adasu adawa din ne ko adawa idan mai gida baban ya fita ya tafi bulaguro to zai wata guda ɗansa yana kallo kansa yana cewa ga kan baba can yana tafiya so da tsabar girmansa yayi wata guda ana kallon kansa wannan ba haka bane gaskiya ai su adawa sun zo bayan annabi adam ne to kuma annabi adam alaihi salam Allahu tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsayin sa zira'i 60 to zira'i 60 kuma su fa annabi adam girma kuma ai girman abu yana determining saurin sama tunda yana da tsawo ya kamata a ce yayi saurin tafiya yayi yana da wannan tsayin da za a iya gano kansa yayi wata guda yana tafiya ya kamata a ce ai ya wuce kasashe sun yi yawa sosai to gaskiya ba haka bane har yake cewa na taba jin wani ya kunna yake cewa ai ɗan yanzu ne wanzami zai shiga hancin guda ɗaya daga cikin su samudawa da zabirarsa da ruwa a botiki yana masa gyaran hanci zai yi sati guda wani ɓangaren ma bai san ana yi ba yana cikin hanci kaga duk ba haka bane to saboda haka dai Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam yana da wannan tsawo mutane kuma ana rage musu tsawo har zuwa wato tashin alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci bayi gabaki daya ya kuma san wato mai bayi suke gudanarwa kamar mun cinye muci ma da yawa shi lokacin saboda haka dai anan ya kamata mu takaita saboda yanayi na lokaci mun muci sosai da sosai idan lokacin sallah ya kurka tunasar da ni saboda yanayi na lokaci Allahu tabaraka wa ta'ala da ya gaya annabi Musa alaihi salam ya aikowa mala'ikal mutuwa ya gaya masa cewa ɗora hannayensa akan wannan fatar saniya annabi Musa alaihi salam yake cewa bayan wannan fa yake tambayar malakul maut yace bayan wannan adadin ya wuce sai ka mutu yace to in haka ne a ɗauki rayuwa ta yanzu ma ya san komai nisan jifa zai faɗi ƙasa ne saboda ka ya san koda ya rayu wannan adadin shekarun abu zai hana ya mutu ba shi yasa Allah ta'ala da su mushrikai kafirai suke so su yi tsawon rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin sai Allah ta'ala ya ce wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adabi an yu'ammar su suna so ne su riƙa yin shekara 1000 a duniya sai Allah ta'ala ya ce ai in mutum ya shekara 1000 ma ba zai hana a azabtar da shi ba wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adab hakan ba zai tseratar mutum daga azaba ba an yu'ammar wai dan an raye da shi tsawon shekara 1000 ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshenmu annan zamu takaita abinda muka yi dare Allah ta'ala ka sa mu tarayya cikin lada wanda kuma mai ka kuskure Allah ta'ala ka gafarta mai sun da kira sallah sai tambaya akwai tambaya guda daya kira na yace tambaya ta nan shine ina so a mun bayani dangane da manya-manyan alamomin tashin kiyama ko tashin duniya Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira amin amin ya rabu alamomin tashin alkiyama ko alamomin tashin duniya manya-manya yace yake bukata a masa bayani suna da yawa alamomin tashin alkiyama akwai manya akwai kanana kamar inda shi ma mai tambaya yace manya daga cikin manya-manyan dai akwai wato zuwan dujjal wanda shi in yazo musiba ce babba zai ce mutane shi Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya kula da ayoyi 10 farkon suratul kahf Allah ta'ala zai kare shi daga musibar dujjal daga fitinarsa kuma in yazo ido ɗaya ne da shi kuma gashin sa a kokulle suke irin na bakar fata ba dogon gashi ne irin na wannan ba saboda haka kuma yana da ido ɗaya kuma yana da sharri kwarai da gaske idan mutum mahaifansa sun rasu zai ce da mutum shine Allah fa kai imani idan mutum ya kin imani sai ya ce ina mahaifanka in ka ce sun mutu sun bar duniya sai ya ce to kalli nan kana kalla sai kaga mahaifanka sai ce ka gansu nan na dawo da su kai imani cewa ni ne Allah idan mutum ya imani kuma shikenan ya kafirce Allah tabaraka wa ta'ala zai zama dan wuta kenan amma wanda suke da kyakkyawan imani sai su ce a kai dujjal ne dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an karantar da mu a cikin hadisan manzon Allah cewa zaka zo ban manya daba sai ya ce ayi ruwa sama yau ayi ruwa yanzu kawai sai ruwa ya kama ya ce tsirrai su fito su kama fitowa in ya ce kaza yau sai ya yi wanda ya ki imani da shi sai ya ce a sa shi a wuta sai ka ga mutane ana kona su amma kuma ba zafi suke ji a jikinsu ba duk wanda ya sa shi a wutarsa to wanda zai shiga aljannar Allah duk wanda kuma ya sa shi aljannarsa wannan kuma zai shiga wuta saboda haka dai daga cikin manya-manyan alamomin akwai wannan daga nan kuma akwai zuwan annabi Isa alaihi salam zai zagaya duniya duk inda ya ga cross zai karya shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa kuma zai sauko gashin sa kace ruwa ne zai diga saboda tsabar kyalle da kuma shiryuwa gashin sa a kwance yana kyalle fes haka ya ce kamar ruwa zai dugo daga jikin gashin kamar a jike yake kuma ba jike yake saboda tsabar kwanciya ne da kyan gashin nan annabi Isa alaihi salam da haka akwai kuma wato zuwan mahadi wanda za su haɗu da annabi Isa alaihi salam wannan ya ce ya ja sallah ta la'asar wannan ya ce kai za ka ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahadi zai zo daga cikin zuriyata ne sunansa zai dace da sunana sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifina ma'ana shi ma zai zo sunansa Muhammad kuma sunan mahaifinsa Abdullahi yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama yana daga cikin manya-manya shine wato fitowar dabba yana daga cikin manya-manya fitowar rana daga yamma to wannan kam an kai makura da rana aka wayi gari kawai kaga ta fito ta yamma a maradin ta faɗi ta yamma ta fito ta gabas ta faɗi ta yamma kawai sai kaga hantsi ya juya to ko ka tuba Allah ta'ala ba zai karaba ba saboda yanzu za a tashi alkiyama ne yana daga cikin manya-manyan alamun tashi alkiyama za a daga cikin manya-manya na ƙarshe-ƙarshe shine wuta za ta taso daga gabar ko dai daga tsakankanin wajensu Yemen ko wajensu Iraq Iran gabar ɗin nan dai kamar yadda malamai suke cewa ta nan haka gabar ɗin nan ta tsakiya inda ake ta fitintinin nan za ta fito za ta koro mutane zuwa ga inda za a yi taron alkiyama da saboda haka akwai manya-manyan alamomin tashin alkiyama waɗanda ba su bayyana ba tukunna amma dai ƙananan kuma sun bayyana da yawa daga ciki sun bayyana daga ciki akwai yawan dukiya yawan ruwan sama duk yana cikin alamomin tashin alkiyama kaga gonar da da ake yin masara akwai ake yin menene gero ko na abu ta dawo gonar shinkafa to duk alamomi ne za ta tashi alkiyama ƙananan alamu saboda haka dai a takaice wannan wato wannan su ne kaɗan daga cikin alamomin tashin alkiyama amma akwai manya-manya a wato akwai su kai da yawa daga cikin manya-manya amma dai wannan yana daga ciki ladatar da mu wannan yake tambaya cewa yau yace tambayar anan shine tambayar sa shine ta wannan ɓari ake zaman tahiya ta hagu ko ta dama yace tambayar sa taina ake zaman tahiya ta hagu ko ta dama taina ake zaman tahiya to kaga ya kamata a ce wannan yasan yanda ake tunda dai gashi ma ai kullun ana yi shi ma kuma kullun yana yi kuma kullun yana ganin da mutane suke ko ana yin zaman tahiya ne wani kin sani ba ko mace ce ko ana yin zaman tahiya mutun ya zauna akan wato duwawun sa na hagu ko mutun ya jingina kafar dama ya kwantar da ita jikin daya zaman tahiya na farko da na biyu akwai bambanci na farko da na biyu ya sha bamban ana yin tawarruk julusu tawarruk a zaman na biyu dan guda mana inda ake zaman tahiya wa kabir ya kake na'am yawwa ya zaman farko ko yawwa yanzu ka fi jirkinta a bangaren nan ne duk da haka tunda wannan tana dan tsaye ma'ana a zaman tahiya na farko ba zama bane akan wato mutun ya zauna akan cinye sa ko kan duwawun sa na hagu din ba kai tsaye ba zai zauna ne me wato zai kwantar da shi akan kafar sa ne akan cikin kwanjin sa a cikin kwanjin sa zai shimfida cinye sa a cikin kwanjin sa haka amma kuma zai kwantar da kafar ta yanda zai fiji kita bangaren hagu kadan ta dama kuma za ta fi tudu saboda kada ya dan fijirkintawa bangaren hagu sai dai in yana da larura ko ta kiba sosai ko rashin lafiya mata an gani zaman tahiya na biyu kuma yaya yunga nan ne wannan kafar amma yau wannan din ana iya kashi bi kamar inda ya din nan gane ai can ka zauna dandanin kasa ko a zama na biyu dai mutum ya tabbatar nan ya zauna a kasa ne nan ya taba kasa wannan kafar kuma mutum yana da zabi ko dai kamar yanda ya haka mutum ya yi amma dai inda so samu ne mutum haka din wannan ya tsas in za ta lankwasu ya saita alqibla yawa kamar za ka iya kwantar da ita haka za kuma ka iya tsaye da ita na wata gane wannan kafar saboda wannan shine yanda ake yin wato zaman tahiya na farko daban na biyu daban na wata gane idan ku mutum bashin lafiya ya ake yin zama mutum zai sallah zaune a tahiya ta farko ake zaman tahiyar farko ko zaman tahiya ta biyu ko kuma ya ake zaman rashin lafiya a sallar mara lafiya wanda irin zama ya kamata mutum ya na kai naka ai saboda yanayin kafar ne amma asalan zama wato asalin zama ai kamar wannan mama kace inda laruri mutum zai iya canzawa ko eh yo kai naka ne wannan amma dai muna magana asalan in mutum zai iya ya ake anashin zama sallah a zaune sallar zama ya ake sallah a zaune in mutum zai iya saboda komai da asali sai dai in hali ya kama sai ka tashi daga wancan zuwa wani asali a sallah shine ka tsaya baka jikinta akan kafa ko dai ba inda kalau kake shine abin da ake so dole mai sallah ya tsaya char amma in dai da shiwo ya halasta mai mutum ya dan jikita daya ko kuma ba zai iya masa ya jingina zai iya dogara da sanda ko a jikin bango kamar yanda mai akadari yace alqiyamu bi isnad wal qiyamu bi ghairi isnad idan ka dogara alhali zaka iya tsayawa babu dogara to sallah ka bace ba zaka iya yin sallah ba a jingine ba kuma kai sai kai a jingine to kai ba kai ba tunda baka tashi ba kuma tsayuwa rukuni daga cikin me arkanus sala gudan da ake yin yawa a wace wani irin zama ake yi in mutum bashin lafiya zaman tahiyar farko ko zaman tahiyar ta biyu zaman sallah kowa wanda ya taba yin sallah zaune kowa mai lafiya ne kenan na masha Allah duk lafiya yuni to amma ya ake dai duk da kare aka mata ce mutum ya iya saboda bai san me zai faru da shi ko wani ya tambaye shi ba ko sai ake in wani shugaban musulunci yau ya ce wani zo ku kuka dai kuna yi ni fa ban da lafiya ba zan iya sallah tsaye ba ya kamata na yi sallah zaune yake ce a ban zo nan gurin bai ce a to ai ka kai shekara 10 kana sallafa galibi za ka ga mutane suna yin sallah a zaune da irin sigar zaman tahiyyan nan amma asalan yanda ake yin zama a tarabu'i ake irin wannan zaman da ban ka bi hakan nan haka shine aka sani zaman sallah na rashin na mara lafiya irin wannan zaman da wala ali shi ma irin wannan shine anashin zaman kan gane shine anashin zaman sallah in ba lafiya in mutum zai iya sa goshin sa kasa in ya tashi yin sujjada sai ya ware sai ya sujjada idan kun ba zai iya ba hakan zai sujjada saboda ta kai kasan ba amma dai tafuru ko yin kasa kamar yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayawa wani yace ka sanya sujudaka akhfadu min ruku'ika sai kasa don ce ina mata an gane to wannan din kuma mutum bai zai iya ba sai yayi irin wanda zai iya saboda rashin lafiyar sa ya danganta ne ga rashin lafiyar mutum in ma mutum ba zai iya zai yin sallah a kwance ai shi yasa ba lokacin da aka yafi mutum sallah ba lokacin da ta fada akan sa matakar dai hankalin sa yana jikin sa ko kana kwance in dai hankalin ka yana jikin ka ba za ka iya tashi ba to fa a kwancen nan za ka yi sallah in ka mutu ba kai ba Allah ta'ala yana binka yana daga cikin mafi sharrin sharri shine mutum ya zo karshen mutuwa kuma ya daina sallah kaga innamal a'malu bil khawatim ayyuka na karshe karshen nan ake la'akari da su to wani yayi sati biyu ba lafiya a asibiti kuma ya mutu sati biyun nan kuma bai yi sallah ba yayi wata ɗaya ba lafiya wata guda ba ya sallah ya daina sallah kafin ya mutu ba asarar ta wuce wannan shi yasa wajibi ne mu lura da kanmu mu lura da ƴan uwanmu in dan uwanka bai lafiya hankalinsa matuƙar yana jikinsa za ka samu wani bashin lafiya kuma a zo gaida shi tsaf za a yi magana da shi ya san me yake faru har ma tambaye ka wani da wani amma ba zai iya tashi ba to kun ba wanda zai sa shi ya yi sallah kuma wataƙila daga wannan kwanciyar ba zai tashi ba zai mutu ya shekara 30 yana sallah ko shekara 50 yana sallah amma ya zo mutu ya daina sallah Allah kare mu kaga Allah zai kare dole sai an lura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ku sa mu cika da imani kowa da bukatun sa ka kare Allah ta'ala ka biya mana Allah ka mana albarka kai wa iyayenmu albarka Allah ta'ala ka ƙara wa garin nan zama lafiya da albarka ya ubangiji duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah ta'ala ka kawo kwanciyar hankali